Kenzi, gaba salamu baya salamu. Hadari, sa gaban ka inda kake so. Yari mamaka, muje zuwa. Ha!
E Adam zango me gari, yaro ne Adam gari. Oh oh oh.
Mama farauta do gambare ne hancin giwa
ga mai darajar farko mazai sarkin zazau hancin dimina
kowa ya ci sai ya lalace bazayin kalaman baban sarki
kai duk tsananin ramar dogi
kuma tona nan bai ramewa haka rabi yake aje hikimar sa
to ga sarkin zazau shehu Idris mai takalman karfe to
Mamma farauta do gambare ne hancin giwa
ga mai darajar farko mazai sarkin zazau hancin dimina
kowa ya ci sai ya lalace bazayin kalaman baban sarki
ga mai karfi daga cin mutuwa
san kace da mace je dauje far sarkin zazau tafiya sannu ga mutum maza dan alfarma
farko da na sauka garin zazau na yado na sa kufta na sarauta rawani kuma ammin mai kima
zan baza shi gidan babban sarki
kai tasiru saurara kajiya da na sauka garin birnin zazzau na ga kalar matan zazzau da ado ta makar matan makka gashi ina so mira in ji labari na gidan sarki
to amma kuma san ba dama musulunci bai yarde ma ba in ka bi ta zance na
mai yasa na ga sun kera
ko tarihi ta hidauko sarauniyar zazzau a arewa ba wanda ya kai ta adin girma
to gani gaban fadar sarki sarkin zazzau mai alfarma to
ga kambun mafarauta do gambare ne hancin giwa
ga mai darajar farko mazai sarkin zazzau hancin dimina
kowa ya ci sai ya lalace bazayin kalaman baban sarki
farfesun kuna masu san ka matsayin ka daban babban sarki
kowa ya ci sai ya lalace bazayin kalaman baban sarki
yau ga ni gaban gidan sarki ina tafiya ta cikin kawa wai ni da zan shiga fada kamar daki na kajuwawa ko da na zo bakin koha sai fadawa suka mike sadaukai da ido jaja
kai gyara ke zebe a sannu a gidan sarki ba shige haba da harshensa kwata na yi zance
to a jikinsa akwai wani ma da babban riga ga rawani sai na ji ya ce kai yaro ya daka mini tsawa nan rude
sai mun kaga zango a kan zaune yana mai martaba barka ne a zatensa gaban sarki yanzu
sai mutumin nan ya mike ya ce mini kai yaro
mun ka taho magane mun ji yanda yake adalcin sa
to kai yaro ya sunan ka kuma kai dan wannan gari ne
kai Adam zamba ake ce ma a Kaduna kake maka amsa mai
kai ta siuda ba dan kai ba ni ban san me zan furta ba to
ga kambun mafarauta do gambare ne hancin giwa
ga mai darajar farko mazai sarkin zazzau hancin dimina
bazayin kalaman baban sarki
to sun gale duka sun yarje na shiga hanya na miƙe zan je fadar mai zazzau
sai ne kuma baka san hanya ba gidan sarkin da akwai girma
sai naga al'umma zaune sun sha kaya na mutunci na yi tunanin baki ne ashe duka bayin sarki ne
to ya riga daraja ke marso ba kamar baba bayi ne ma
da na je ni gaban su na gaishe su su ma kuma duk sun amsa bayan kowa ya yi shiru sai na ciro magana kwara ni dai farko bako ne na zo fadar sarki ne shinkoku ne yan fada in kuma ku ne yan fada ya za a yi sarki in ganshi
a'a ba mu ne fada ba ga fadar cange han hauni
sarkin zazzau mai girma da wisa don tafiya kai ne to
ga kamban mafarauta dogon bare da hancin giwa
ga mai darajar farko mazai sarkin zazzau hannun dimina
kowa ya ci sai ya lalace matsayin kalaman babban sarki
dogon cikin fadar sarki wazirin sarki na zaune ga hakimai duka na zaune ga fada
Allah kare sarki dan Idris da dogarawa
a gaban sarki na taho na zube ina ta kirari a gaban sa kura mai furgita kalbu ganga mai fatar giwa karko da nagar tashi annan fage na yaki sai sulke duka da bugu sai ambarka mun jar ya ka wuce kamin yaro ko babba na shakka Kariya ko basha hon karfe jifa a cikin ruwa shirme ne a dan sama ukake sarki zara kake mai taurari mu dai sai sa albarka buzun bushiya ba a imma kai ni zango auri na duk sarakuna aika fi su to
ga kamban mafarauta dogon bare ne hancin giwa
sarkin zanzau mai girma dawi sadan tafiya kai
Allah kare sarki dan Idris da dogarawa
daga nan shauki ya kwashe ni na ci gaba da kirarin mai girma
sarari mai kara gudun doki tsawa sakarkarwa sakarkare mai hana tafiyar gayar dutse a jadin yaro
Allah kare sarki dan Idris da dogarawa
you are the man of the people you are the last man standing You are the almighty king shin arewa kuwa da kamar sa to
kai zango ka sai ta batinka dan kana gaban sarki ne
bar ta si usai na kara iya sigire ta dan sarakuna
you are special dan zango
well done
turancin sai mun dana
rabi kare sarkin zanzau mai martaba uba na babba
ga kamban mafarauta dogon bare da hancin
Ga mai darajar farko mazai sarkin zazzau hannun dimina
kowa ya ci sai ya lalace matsayin kalaman babban sarki
gyara kizi gaba salamu baya salamu hadari sa gaban ka inda kake so yari mamma ga muje zuwa
ha ha e adam zango mai gari yaro ne adam gari oh oh oh